mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da laifin mura zamani dauke da rahoto akan wani al'amari da muke cikin sa a wannan rana kuma ba iya jihar Kano ba ba iya Najeriya ba a duk duniya gaba daya a cikin sa ake wanda kuma ga mu da mutane yanzu haka wasu daga cikin al'ummomi a nan Kano din zamu ji yanda wannan abubuwa yake daga gare su ban sani ba ko ka san cewa yau ana hutu
eh yau na san ana hutun sabuwar shekara ta haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muna nan a cikin farin cikin zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta Allah ya kara maimaita mana wannan ranar
to watakila yau na hutun sabuwar shekara ka ce hutun ranar haihuwar ma'aiki nawa ga wata
12 ga watan Rabiul Awwal
a yau din to ga wani bawan Allah ban sani ba ko ka san ana hutu yau
eh ana hutu na sabuwar shekara kuma muna farin ciki muna murna da Allah ya kawo mu wannan lokaci kuma muna fata Allah ya maimaita mana wata
sabuwar shekara wata shekara
shekara ta musulunci
ta nawa
ta 1444 ko
to shi wancan yayi batun ranar haihuwar ma'aiki hijira kenan kai kake so kai magana ko kuma miladiya
hijira ko miladiya
duka biyun ko kuma wanne kan wanne ne
a miladiya
miladiya ake ciki nawa ga wata yau
yau eh gaskiya na manta yau nawa ga wata
watan nawa kuma
watan musulunci eh wallahi ma na manta
to za mu ƙara matsaya gaba dan ji daga bakunan al'umma daban-daban ga wani bawan Allah ban sani ba ko yana da masaniyar yau ana hutu
eh ina da masaniyar yau ana hutu
na me
na sabuwar shekarar musulunci daya ga watan Muharram
na wace shekara
eh to na shi afa da na manta shekarar ta gaskiya eh
shi watan Muharram din na nawa ne
watan farko ne na shi sabuwar shekara
to yanda muke tattaunawa gashi nan ma dai mun dan gangaro zamu ji da ra'ayoyin wasu mutanen mu sani ba bawan Allah ko kana da masaniyar yau ana hutu
eh ina da masaniyar yau ana hutu dan tuntuna kuwa yaran mu muka daura ane zuwa makaranta sai kuma aka ce ai he muka tuna da cewar gashi
wai hutun ne me ake
na sabuwar shekara ne
wace shekara
ta musulunci
ta nawa
al-muharram ta daya ga wata
wai shi misali wace shekarar ta nawa
eh gaskiya na ta kwanta ma
shekarar ta kwanta ma ko ta lauce
yau eh amma na san daya ga wata ne
yau nawa ga watan
daya
yau daya ga watan
ne
wannan watan
watan al-muharram
to ga wani bawan Allah shi ma ban sani ba ko kana da masaniyar yau ana yin hutu
ina da masaniya saboda ga ni ma ina yin garin kwaki a yanzu haka
wai nufi na hutun me ka san ana yi
hutun sabuwar shekarar musulunci
nawa ta nawa
dai ga wata al-muharram
na wace shekara
to wallahi nan ne ya kwanta mun wannan ne ya kwanta mun dai a yanzu
yau nawa ga wata
yau dai ga wata
to a ci gaba dai da duba wannan batu tare da al'umma gaba daya na sake yin karo da wani bawan Allah wanda watakila zamu ji a matakin farko ma ko malamin ya san cewa yau ana yin hutu
eh na san
hutun me ka san ane
hutun sabuwar shekara ta musulunci
to yau nawa ga wata kenan
yau muna daya ga wata
wanne wata
watan takwas
wata shekara kuma
shekarar musulunci eh
wata
shekara
shekarar
to ai ba sai shekara ta watan daya kenan watan daya na musulunci a Muharram
eh ita kuma shekarar ta nawa
ta 2012 ne
to muna dai ci gaba da yin tabin alli ga wani bawan Allah shi ma zamu ji ban sani ba ko malamin ya san cewa yau ana hutu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Malam Balahi Dumansa na san ana hutu yau daya ga watan Al-Muharram shekara ta 1444
yau daya ga watan Al-Muharram
eh yau daya ga watan Al-Muharram shekara ta 1444
mun sake cin karo da wani bawan Allah wanda watakila zamu ji ko shi ya san cewa yau ana hutu
babu shakka yau ana hutu ni na san cewa tabbas yau ana hutu
na me ake yi hutu
hutu ne na sabuwar shekarar musulunci a fahimta ta
tana
shekara 1444 shekarar wato hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina
kuma yau nawa ga wata
yau muna uku ga watan wato Ramadan shi sabuwar shekara mana al-Muharram
ko ga wani bawan Allah shi ma dai zamu ji ko ya san ana hutun
ni na san ana hutun karshen sabuwar shekara
sabuwar shekara wacce
ta musulunci
ta nawa
1444
wani wata muke kenan
yanzu muna al-Muharram
yau nawa ga wata
yau daya ga wata
ga wani dai muna dada lalubawa mun saka cin karo da shi ban sani ba ko shi ya san cewa yau ana hutu
eh na san ana hutu mana na karshen shekara
karshen shekara
ta musulunci eh
to shi wace shekara kenan
shekarar 1445 da uku da hudu eh
yau nawa ga wata
yau bi ga wata
wannan wata
safar
to nagode
eh masha Allah
ban sani ba ko shi malamin ya san cewa yau ana hutu eh to ni dai na san ana hutu saboda naji a gari ana fada shine dalilin da sai ni ma na san ana hutu amma ba ni da hujja da cewa ko dalili na cewa ina daga dantin ana wannan hutu
na me ake hutu
eh to hutun da an ce na na sabon shekarar da muka shiga ta musulunci
wacce shekara kenan
shekarar 1444 yau nawa ga wata na musulunci yau daya ga watan Muharram kai ka san ana hutu
eh na san ana hutu
na me ake
kwana fito hutun a so shiga sabuwar shekarar musulunci
to
na fito zan fita ake cewa ai yau ma'aikatan ba su aiki an tafi hutu to dalilin da yasa na sani kenan
na me ake hutun
yadda ne dan ji ana fada ana hutu ne saboda shiga sabuwar shekarar musulunci da aka
ta nawa
na shekara 1444
yau nawa ga wata kenan
ga watan musulunci yau a yau dai ne kuwa yau ba daya ba
yau nawa
yau uku kenan uku zai kawo ne ko biyu saboda ba a ranar akai ba ka gane ranar da yake ta kasance a cikin weekend
ka tantance yanzu ko dai baka kai ga tantancewa
ba ban ga bari in duba
misali wani wata to
a watan Muharram
malamin ko ya san ana hutun
gaskiya na san ana hutu
wani hutu ake
na sabuwar shekarar musulunci
wacce
hijira ta 1444
wani wata muke yanzu
a Muharram
yau nawa ga wata
eh yau na tunanin bi ga wata
to ga wata baiwar Allah duba da mun taba bangaren maza to a bangaren mata ma mun ci karo da wata matashiya wanda ita ma zamu ji daga nata bangaren ko ta san cewa yau ana hutu
assalamu alaikum ni gaskiya ban san ana yin hutu ba
baki san ana hutu yau litinin ba gwamnati ta bada hutu
ban ji ba
ko kin san kwanan wata?
Eh?
Ko kin san kwanan wata?
Eh.
Yau nawa ga wata?
32.
Wane wata?
Jumai.
Batun kalandar musulunci fa. Kalandar musulunci.
Wata musulunci?
Eh.
Mana al-Muharram.
Nawa ga wata?
Muna 33
ga watan Muharram na wata shekara a musulunci
2022
to me sauraro yanda rahoton ya kasance kenan daga bangarorin al'umma daban-daban da muka ji dangane da abinda ake ciki a yau din nan a fadin duniya batu ake na shiga sabuwar shekarar musulunci ta 1444 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina wadda ta shiga tun a ranar Asabar wadda ta kasance ita ce daya ga watan Al-Muharram na wannan sabuwar shekara. Lahadi ta zama biyu, yau kuma Litinin muke uku ga watan na Muharram na wannan sabuwar shekarar ta 1444, wadda a yau Litinin din kuma ta yi daidai da 1 ga watan Agustan shekarar 2022, wato ainihin miladiya kenan. Fatan dai al'umma a tashi a farka a fadaka a maida hankali wajen sanin dukkanin kalandojin wato ainihin shekarar musuluncin da kuma ta baturan wadda take ita ce ta miladiya kenan. Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani.